إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 12 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurad a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunna na babban malami ainihin wato Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 13 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna ne game da wato imani da cewa alqur'ani zancen Allah ne alqur'ani zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani ba makhaluki bane a karkashin haka muka karanta dukkan hadisan da muka karanta duk da cewa a cikin isnadin su akwai maganganu amma dai mun bi hanyoyin wasu daga cikin hadisan wanda an samu ruwayoyin da suka inganta game da wannan mas'ala ta ainihin wato imani da cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofinsa ba makhaluki bane sannan a lokaci guda kuma wannan karatu raddi ne ga waɗanda suke cewa alqur'ani makhaluki ne kamar ainihin wato mu'tazila da kuma jahmiya sai kuma waɗanda suke cewa wani bangare nasa makhaluki ne wani bangare nasa ba makhaluki bane kamar asha'ira amma dai ahlus sunna wal jama'a bisa goyen bayan ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa alqur'ani wato zancen Allah ne sifa ce daga cikin sifofinsa ba makhaluki bane mun shiga cikin babi na gaba babin imani da al'arshi wayannan duk suna daga cikin imani da gaibu domin ita ma al'arshi gaibu ce ainihin wato daga cikin ababan gaibu da ya wajaba yin imani da su da haka na daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jama'a su yadda su kuma kudurce su kuma bautata wa Allah da cewa Allah madaukakin sarki ya halicce al'arshi ya kuma kebance ta da daukaka tana saman dukkan ababan da ya halitta sannan ubangiji ta'ala ya daidaita a saman al'arshin yanda yaso kaman yanda ya labarta haka a wurare daban-daban cikin alqur'ani kalmar istiwa'i wato daidaituwar ubangiji a al'arshi da lafazin istiwa'i ya zo wurare daban-daban cikin alqur'ani har wurare guda 7 banda sauran wurare da suke tabbatar da kasantuwar ubangiji a sama yake domin ainihin wato ayoyin alqur'anin suna nuni zuwa ga haka waɗanda dai suka fito baro-baro da maganar istiwa'i ayoyi ne sun kai guda 7 akwai wannan da malam ya kawo mana ar-rahmanu 'alal arshi istawa cikin suratu taha aya ta 5 sannan akwai cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki nan ma cikin aya ta 34 ya sake bayani inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al'arsh, sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul furqan aya ta ainihin wato 59 in ban manta ba, shi ma nan Allah madaukakin sarki ya kuma ambatar al wato istiwa'i, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam ar-rahman fas'al bihi khabira thumma istawa 'ala al'arshi ko ar-rahman fas'al bihi khabiran. Kaga nan ma maganar istiwa'i ta kuma zuwa. Sannan cikin suratul sajada aya ta 4 nan ma Allah madaukakin sarki ya sake amfani da wannan kalma ta thumma istawa 'ala al'arshi. Haka cikin suratul hadid nan ma cikin ainihin wato aya ta 4 nan ma Allah madaukakin sarki ya ce thumma istawa 'ala al'arsh. Haka cikin suratul yunus aya ta 4 nan ta 3 kai nan ma Allah ta'ala ya ce thumma istawa 'ala al'arsh. Haka cikin suratul ra'd aya ta 2 nan ma Allah madaukakin sarki ya kuma maimaita wannan kalma ta thumma istawa 'ala al'arsh, wanda duk waɗannan ayoyi suna nuna daidaituwar Allah madaukakin sarki a saman al'arshi, daidaituwa irin wadda ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala. Har ma malai yake cewa fa subhana man ba'uda fala yura wa qaruba bi ilmihi wa qudratihi fa sami'a an-najwa, yace sarki ya tabbata ga Allah wanda ba'uda wato yayi nisa fala yura ba a ganin sa, wa qaruba bi ilmihi amma yana kusa da halittarsa da iliminsa, wa qudratihi da ikonsa fa sami'a an-najwa, dan haka yana jin ganawa da ake yi tsakanin masu yin gani. To zamu tashi kan hadisi dan da ma mun yi shimfida akan shi babin, dan haka zamu tashi kan hadisin da yazo a karkashin babin imani da al'arshi, wato hadisi mai lamba ta 31. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-muallif rahimahullahu ta'ala yace وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع عن وكيع بن هدس عن أبي رزين قال Abu Ruzainin yake cewa qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, aina kana Allah ko aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samaa'a wal arda, a ina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance kafin ya halicci samai da ƙasa. Qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kana fi ama'in ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un thumma khalaqa 'arshahu 'ala al-ma'. Kana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance fi ama'in, ai fi bi ma'ana 'ala ama'in, yana saman wato ama'in girgije, ma wannan ma din suka ce mausula ce bi ma'ana alladhi, ai ma alladhi tahtahu hawa, wanda yake samans wato kasansa akwai ainin wato iska, wa ma fawqahu shi ma wannan ma din ai allazi fawqahu hawa, wanda shi ma a samansa ya zamanto akwai iska, shi wannan girgijan. Thumma khalaqa arshahu, sannan ubangiji ya halicci al'arshin sa 'ala al-ma, akan teku ko kan ruwa. Qala Muhammad yake cewa al'ama'u as-sahabu al-kathifu al-mutbiqu, abinda kalmar ama take nufi as-sahabu tana nufin girgije, al-kathifu mai kauri, al-mutbiqu mai duhu mai lullubewa, fi ma zakara al-khalil, kaman yanda khalil wani masanin lugha wani malami masanin lugha al-khalil ainihin wato ya ambata. Wannan hadithin da Ibn Abi Zamanin ya kawo shi da wannan isnadin daga Abi Ruzainin, shi Abi Ruzainin din sahabi ne. To sai yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samaa'a wal ard, a ina ubangijinmu yake kafin ya halicci samai da ƙasa. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana fi ama'in, والعماء هو الصحابي الكثير المطبق كما يند خليل ابن احمد واتو وند داي ني daga cikin a'immatul lugha ya fassara wato yana saman ainihin wato as-sahab wani girgije mai kauri mai lullubi ko kuma kace mai duhu duk da wasu sun fassara al-ama'u din nan da as-sahabur raqiq wato girgije ne marar nauyi marar kauri wanda ya zamanto sama wato abinda wato saman sa akwai iska kasan sa ma ainihin wato akwai iska to wannan hadisin hadisi ne wanda yake da'ifi a cikin isnadin sa akwai waki ibn hudus ana kiransa kuma waki ibni wato waki ana kiransa hudus wato waki ibn hudus ko kace hudus ko ainihin wato hudus ana masa alkunya da wato abu mus'ab al-uqayli al-ta'ifi wannan mutum da'ifi ne a wajen malamai imamu dhahabi yana cewa la yu'rafu tafarrudin anhu la yu'rafu kai tafarrada anhu ya'la bin ata la yu'rafu yace wannan mutum ba ma'rufi bane kuma gashi ya'la bin ata shi kadai ya kadaita wajen ruwaya a wajen sa haka ibn hibban ya ambace shi a cikin afsiqat Imam al-Bukhari ya ambace shi cikin Tarikhul Khabir al-Hafiz ya ce maqbul sai da Ibn Qutayba a cikin littafin sa Mukhtalaful Hadith ya ce hadith abi ruzainin mukhtalafun fihi sannan wada'afa isnadahu al-Albani rahimahullah Shak Nasiruddin al-Albani ya rauna isnadin wannan hadithi saboda wancan Waki ibn Hudus amma hadisin wato Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Jami' din sa ya ce hadisi ne Hasan haka Ibn Majah a cikin As-Sunan haka Imam Ahmad a cikin Musnad Abdullah ibn Ahmad a cikin Sunna Ibn Hibban a cikin Sahih littafin sa At-Tabarani a cikin At-Tafsir wa At-Ta'liq Ibn Abi Asim a cikin As-Sunna At-Tayalisi a cikin Musnad din sa Abu Shaykh a cikin Al-Azama Muhammad ibn Abi Shayba a cikin Al-Arsh Imam al-Bayhaqi a cikin al-Asma' wa Sifat dukkanin su min turuqin sun ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi amma da hanyoyin an Hammad bin Salama daga Hammad dan Salama daga Ya'la bin Ata al-Hadith duk da cewa a cikin wannan hadisi akwai rauni sai dai cewa hadisin yana da shawahid wa hiya al-adillatu al-kathira allati tadullu ala anna Allah fawqa al-makhluqat diddai dalilan suna da yawa da suke nuni cewa akan Allah madaukakin sarki yana saman halittunsa abinda hadithin kuma yake magana kenan Allah madaukakin sarki inda halitta ta kare to yana saman dukkan wata halitta ta tasa subhanahu wa ta'ala da haka hadithin yana tabbatar da cewa anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa al-makhluqat Allah madaukakin sarki yana saman ainihin wato halittunsa saboda Abu Ruzain ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samaa'a wal-ard sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa da cewa kana fi a'ma'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa an fahimta ko to wannan hadisin kenan dan haka wannan hadisin yana tabbatar da sifatul ulu wato sufar daukakar ubangiji yana saman halittunsa gaba daya subhanahu wa ta'ala asadun qal wa haddathani yusuf bin ziyad al-kufi ana abdul mun'im ibn idris ibn sinan ibn binti wahab bin munabbihin qal haddathani abi an wahab bin ka'b al-ahbar ko ka'b al-ahbar annahu wajada fima anzala Allah ala Musa anna Allah kana ala arshihi ala alma ma sha Allah an yakuna ko ma sha Allah an yakuna wa qala alma ala matni ar-rih fil hawa wa dhalika qabla an yakhluqa as-samawati wal ard yake cewa asad ma'ana ana yi maka ishara da cewa wannan isnadin kaman isnadin da ya gabata ne tun daga farkon isnadin hadisin da muka karanta har zuwa ga Nasr bin Marzuq daga kuma Asad shine an Asad shi yasa sai yanke farkon isnadin kawai sai ya ce maka Asadun qala ma'ana Asad ya ce Asad bin Musa kenan shine yake cewa haddathani Yusuf sai ya goye hadisin kenan tun daga farkon isnadin hadisin da ya gabata har zuwa Asad bin Musa duk isnadi guda ɗaya ne an fahimta ko daga wato yake cewa haddathani Yusuf bin Ziyad al-Kufi daga Abdul Mun'im ibn Idris ibn Sinan ibn bint Wahab bin Munabbih qala wa haddathani abi an Wahab bin Ka'ab al-Ahbar to wannan hadithin shi ma da wannan isnadin hadisi ne mai rauni fa hadha al-hadith da'ifun wannan hadithin yana da rauni saboda ruwaya ce ta Ka'ab al-Ahbar da haka yana daga cikin Isra'iliyat akwai labaran da ake samu su daga banu Isra'ila wanda galibin su zaka samu kenan akwai waɗanda ba su da inganci musamman in suka ci karo da nusus ko kuma nassosi ingantattu ko kuma suka ci karo da wani abu tabbatacce a hannunmu to ba za a gaskata banu Isra'il ba cikin abin da ya ci karo da wani nassi dake hannunmu to wannan hadithin yana daga cikin ruwayar Ka'ab al-Ahbar kuma yana daga cikin Isra'iliyat da haka atharun Isra'ili li'anna Ka'ab al-Ahbar saboda Ka'ab al-Ahbar shin ya riski annabi Musa ne ya riski annabi Musa domin ya ce ya samu cikin abin da Allah ya saukarwa annabi Musa to kuma tsakanin Ka'ab al-Ahbar da annabi Musa tsakaninsa da shi ai zamani ne wanda yake mai tsawon gaske ko zamani ne tazarar ba ƴan kankanuwa bace tsakanin Ka'ab al-Ahbar da Annabi Musa amma gashi yana cewa Ka'ab al-Ahbar wato ya samu labari cikin abin da Allah Ta'ala ya saukarwa Annabi Musa to kaga in ka duba akwai masafa ta zamani mai tsawo tsakanin Annabi Musa da Ka'ab al-Ahbar da haka shi yasa aka ce atharun Isra'ili wannan wato Isra'iliyat ne baya daga cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar Annabi bace sallallahu alaihi wasallam da aka yafi dacewa ga shi mawallafin littafin Ibn Abi Zamanin yace wato Allah ya zukuru mithla hadhal athar al-Isra'ili bai kamata mai kawo irin wannan athar din al-Isra'ili a cikin wannan littafi nasa ba kamata ya tsarkake littafin sa daga irin waɗannan Isra'iliyat din domin babu buƙatar irin waɗannan dalilan wajen tabbatar da imanin mu'mine akan wato wajen tabbatar da imani da al-Arshi domin akwai dalilai masu tarin yawa daga al-Qur'ani da Sunna wanda sun wadatar ba sai an yi amfani da irin waɗannan hadisan ba amma duk da haka wannan hadisin yana da illoli kamar haka akwai Abdul Mun'im ibn Idris Abdul Mun'im ibn Idris bin Sinan al-Yamani wa huwa qassasun mashhur irin mutanen nan ne masu tatsuniyoyi ya shahara matrukul hadith qassas ne matrukul hadith hadisin sa matruki ne Imam Ahmad ya ce kana yakdhibu ala Wahab ya kasance yana yi wa Wahab bin Munabbihin ƙarya sai ya ruwaito magana sai ya ce Wahab ne ya gaya masa Imam al-Bukhari ya ce zahibul hadith Ibn Hibban ya ce kana yadhul hadith yana kyankyasar hadithi nasa na kansa ya kuma jingina shi zuwa ga mahaifinsa an gane ko wa fihi waliduhu kuma a cikin isnadin akwai mahaifin nasa shi mahaifin shine Idris ibn Sinan as-Sanani shi ma Ibn Adi ya raunana shi to kaga ba ma shi ba har mahaifin nasa dhaifi ne dara kutsini yake cewa matrukun wato wannan matruki ne al-hafiz ibn hajar yake cewa da'ifun fa ala kulli halin dai hadha al-hadith sanaduhu da'ifun adunkula dai hadisin nan wannan isnadin shi ma bai da inganci walau sahha al-isnad fa huwa atharun isra'ili ko da ma isnadin ya inganta to labari ne na isra'iliyat yana daga cikin labaran bani isra'il da haka babu ba a komawa kan irin waɗannan ba kuma a dogara a gare su akan su bal ma irin waɗannan labaran Isra'iliyat wa Isra'iliyat watsi ake da su ina fata an gane da haka wannan shi ma dai hadisi ne wanda yake ba shi da inganci ta fuskar isnadi yace qala asadun qala haddathna abdullah ibn khalid an abi khalid ibn abdullah qala haddathani al-kalbi an abi salih an ibn abbas fi qawlihi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya qala humul yawma arba'atun wa yawmal qiyamati thamaniyatun thamaniyatu sufufin wa humul kurubiyun wa huwa tabaraka wa ta'ala alladhi yahmiluhum wa yumsikuhum biqudratihi laysa hum yahmilunahu walakinahu azzama bidhalika nafsah wannan yake cewa haddathana wato asadun shima dai abin da yasa ya sake kawo maka da asadun shima isnadin dai wancin isnadin hadisin farko ne da muka fara karantawa a yau an gane ko da haka isnadin dai shine wancin na haddathani ibn muqarrib an sa'id bin usman al-inaqi an nasr bin marzuqin sai kace an asad bin musa shi yasa sai dauke maka can dan duk abu daya ne kawai sai kawo maka yace asadun qala asad bin musa yace haddathana abdullah ibn khalid yace abdullah ibn khalid ya ba mu labari an abi khalid daga abi khalid bin abdullah qala shi kuma abi khalid bin abdullah yace cha haddathani al-kalbi yace kalbi ya bani labari an abi salih daga abi salih shi kuma abi salih yace yaji daga ibn abbas wajen fassara fadin Allah ta'ala ko wajen fadin Allah ta'ala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya a wannan rana mala'iku ne guda 8 suke dauke da al'arshin ubangijinka a saman su qala sai yace humul yawma arba'atun su ne dai a yau su su hudu wa yawmal qiyamati rana al-qiyama kuma thamaniyatu sufufin su ne za su zama sahu guda 8 wa humul kurubiyun kuma su ake kira da al-karubiyun ko al-kurubiyun wa huwa tabaraka wa ta'ala alladhi yahmiluhum Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake dauke da su wa yumsikuhum yake rike da su bi kudratihi da ikonsa laysa hum yahmiluna ba su ne suke dauke da shi ba walakinahu azzama bidhalika nafsa sai dai ubangiji ya kamba makansa ne da haka wannan athar din shi ma kamar dai wanda ya gabace shi ne wasu daga cikin malamai sun hukunta wannan isnadin da cewa hadisin ƙarya ne wato isnadin ƙarya ne bi annahu mawdu domin akwai illoli mutataliya ajere-ajere a cikin sa sannan a cikin matanin ma akwai nakara domin a cikin hadisin an ce annallaha ta'ala huwa alladhi yahmiluhum Allah shi yake dauke da su wa huwa ta'ala yaqulu kuma ubangiji ta'ala yana cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya amma kaunuhu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yahmiluhum wa yumsikuhum bi qudratihi hadha ma'rufun amma game da cewa ubangiji shike dauke da su shike rike da su da kudrarsa wannan abu ne sananne minan nusus daga nassosi da dama Allah madaukakin sarki huwa alhamilu lil arshi shine yake dauke da al'arshin wa li hamalatihi da ma masu dauke da al'arshin gaba daya bi kudratihi da kudrar wa bi quwwatihi wa kudratihi wato da karfinsa da kuma kudrarsa subhanahu wa ta'ala da haka hadithin a cikin sa akwai illoli wato da dama a ciki dai akwai Abdullah daga ciki akwai Abdullah ibn Khalid ibn Sa'id ibn Abi Maryam al-Madani sannan a cikin a kansa al-Hafiz ibn Hajar ya ce masturun mutakallamun fi akwai maganganu akan shi wannan ainihin wato abin nan Abdullah wato ibn Khalid ibn Sa'id har wa yau akwai kuma Abu Khalid har wa yau kai Abu Khalid ibn Abdullah din nan lam tu'rab tarjamatuhu ba san labarin sa ba ba san tarjamar sa ba sannan a cikin hadithin isnadin har wa yau akwai Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi Abu Nadhar al-Kufi al-Mufassir al-Mashhur amma illa annahu kadhabun laysa bi thiqatin wala ma'mun maqariyaci ne tatacce ba amintacce bane sannan rafidiyun dan shi'a ne dallun batacce kana yu'minu bi raj'ati ali daga cikin aqidarsa shi yana daga cikin masu aqidar raj'a wato sayyidina ali zai dawo an gane ko yawa irin masu cewa wani zai dawo bayan ya mutu to shi ma yana da aqidar raj'a yana cewa sayyidina ali zai dawo ya ce kuma aliyu fi sahaba wai yana kan girgije yana gajibare dan haka zai dawo wannan kalbi din Muhammad bin Sa'ibul Kalbi imamu wato al-imamu thawri ya qaryata shi kadzabahu thawri haka sulaymanu taymi haka ibnu ma'in haka jawzajani duk sun rauna nashi sun ce wato maganganun sa ƙarya ne sannan an yi hukunci bi annahu wadda' ko wa hakama alaihi bi annahu wadda' ibnu al-jawzi kuma yayi hukunci da cewa wannan me ya saba da yin hadisan ƙarya imamu an-nasa'i yace laysa bi thiqa ibnu hibban shi ma yayi korafi wato yayi comment akan sa yace wa kana al-kalbi wato saba'iyan min ashabi abdullahi bin saba yace wannan kalbi din yana daga cikin masu bin abdullahi bin saba al-yahudi wannan ainin wato dan shi'a din al-hafiz yake cewa muttahamun bil kadhib wannan al-kalbi din ana tuhumarsa da ƙarya warumiya bir rafidi kuma an jefe shi da rafidanci shi an ci kenan yani minar rawafid yana cikin rafida riwayarsa daga ibnu abbasin kuma har wa yau munqati'atun datsatsiyar riwaya ce wannan game da kalbi kenan sannan banda shi kalbi din akwai kuma abu salih a cikin isnadin abu salih sunansa badan maula ummu hane shi kuma al-hafiz ya ce da'ifun wa mudallis mai rauni ne kuma yana yin tadlisi riwayar abi salihin daga ibnu abbasin ita ma munqati'a ce datsatsiya ce fa innahu lam yarwihi lam yarawhu ko lam yarwihi wa lam yasma' minhu bai riwaya daga wajen sa ba bai ji wani hadisi daga gare shi ba akan haka dai shi ma wannan hadisin fihi ilalun akwai illoli a cikin wannan isnadin a ciki dai kaga mun ce akwai Abdullah ibn Khalid sannan a cikin sa akwai Abu Khalid din kansa sannan akwai Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi rafidiyun dallun sannan akwai Abu Salih waɗannan duk gabaɗayan su da'ifai ne kuma akwai inqita'i har wa yau a cikin isnadin da haka wannan hadisin shi ma bai kai labari ba hadisi ne wanda yake isnadin bai inganta ba kuma sun ce shi kansa khabar din batilun la yasihu wala hajata ilai da haka babu wata buƙatar ba mu da wata buƙata game da wannan athar din ayar da ta zo game da abinda ake magana wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idin thamaniya wajen tabbatar da imani da al-arshi to wannan ayoyin sun gamsar da mu sun wadatar da mu an fahimta ko fadin su da suka ce al-yawma arba'atun wa yawmal qiyamati thamaniyatu sufufin wa humul kurubiyuna al-ayatu fiha annahum thamaniya aya dai da ta zo game da waɗannan mala'ikun ta ce su takwas ne wa laysa fiha annahum sufufun kuma bata zo da magana cewa sahu suke ba na'am wal arshu adillatu wadiha lalle magana al arshi dalilan da suka tabbatar da al arshi dalilai ne bayyanannu minan nusus daga cikin nassosi dan haka ba mu da buƙatar irin wannan athar din wanda cike yake da rashin inganci da kuma mutane wa'anda suke ba wa'anda ake karɓar magana daga gare su ba an bayyana wannan shi ma asadun qal haddathana abdurrahman ibn abi zinad am musa عن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شهمة أذنه وعاتقه مخفق الطير سبعمائة عام وأن إسناد الشمالي حديث ذاك نقوش لك إسناد فرقو حرسي كذو كان شي أسد بن موسى to daga nan kuma qala shi Asad ibn Musa yace haddathana Abdurrahman ibn Abi Zinad yace ainin wato Abdurrahman ibn Abi Zinad ya ba mu labari shi kuma ya ji labarin an Musa ibn Uquba daga Musa ibn Uquba qala Musa ibn Uquba yake cewa akhbarani Muhammad ibn al-Munkadir yace Muhammad ibn al-Munkadir ya labarta mun anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace udhina li an uhaddisa an malakin an yi min izini na bada labarin wani mala'ika min hamalatil arshi daga masu dauke da al-arshi din nan da aka ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya to an ce in bada labari game da ɗaya daga cikin wannan mala'ikun masu dauke da al-arshi ma baina shahamati udhunihi wato daga tsakanin wato shahamati udhunihi wato fatar kunnansa wato inda shahamatu udhun ban san ya zance ba inda mata suke hudawa a sa dan kunne an gane gurin to daga nan na mala'ikan wa atiqihi zuwa kafadarsa kaga dai tazarar daga shahamatu udhunika ila atiqika ai tazarar kaman ba ta da tsawo ko to shi daga cikin mala'ikun da suke dauke da wannan al'arshi na ubangiji subhanahu wata'ala daga shahamatu udhunihi zuwa kafadarsa makhfiqu tayr wato tsuntsu zai dinga tashi saba'u mi'ati amin tafiyar shekara 700 tsuntsu zai ta gudu yayi ta tafiya tun daga shahamatu udhunihi yace yana neman ya taho kan kafadar wannan mala'ikan sai yayi tafiyar shekara 700 yana tahowa daga shahamatu udhunil malak ila atiqihi bai zo ba an fahimta ko to shi ma wannan isnadin dai isnaduhu mursal isnadin wannan hadisi akwai irsali a ciki saboda akwai Muhammad bin al-Munkadir laysa sahabiyan ba sahabi bane to kuma kaga Muhammad bin al-Munkadir shine yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala to shi kuma Muhammad bin al-Munkadir ba sahabi bane da haka kenan bisa ka'idar malaman hadisi tunda Muhammad bin al-Munkadir ba sahabi bane kaga kenan hadisin ya zama mursal domin an cire sahabi Muhammad bin al-Munkadir tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi sai an cire sahabi kaga wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul garibun ma rawarawin faqat kaga kenan hadisin ya zama mursal shi kuma hadisi mursali hadisi ne da'ifi amma matanin hadisin kuma sahihi ne matanin hadisin ya inganta an gane ko wal hadith ikhtalafu fihi ala ibn al-Munkadir hadisin malamai sun yi sabani game da shi akan daga kan ibn al-Munkadir Abdurrahman ibn Abi Zinad ya ruwaice shi daga shi Muhammad bin al-Munkadir kaman yanda shi ainihin al-Musannif ibn Abi Zamanin ya kawo shi mursalan sai dai Ibrahim ibn Tahman ya saba masa shi ya ruwaice shi ne daga Jabir mausulan kuma marfu'an hadithin dai akhrajahu ibn Tahman Ibn Tahman ya fitar da shi ta hanyarsa sannan Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa haka Ibn Abi Hatim ya kawo shi a cikin tafsir wato kamar yanda yazo kai cikin tafsirin Imam Ibn Kathir yake cewa hadha isnadun jayyid rijaluhu kulluhum thiqat haka Tabarani ya fitar da shi aidan a cikin Al-Awsat haka Khatibul Baghdadi a cikin Tarikhul Baghdad haka Imam al-Baihaqi a cikin al-Asma'u was-Sifat al-Hafiz Ibn Hajar ya ce isnaduhu ala shart al-Bukhari abun nufi ne wannan hadisin matanin sa sahihi ne matanin hadisin ya inganta saboda hadisin an ruwaito shi mausulan ba ta hanyar can mursala ba waccan hanyar da Ibn Abi Zamanin ya kawo mana hanya ce mursala to amma an samu hadisin ya inganta ta wata hanya mausula lakin hadha sanad da'if sai dai wannan isnadin yana da rauni wa fihi dalilun amma dai duk da haka hadisin tunda ya inganta ta wata hanya a cikin wannan hadisi akwai dalilin da ke nuna azamatul mala'ika yana nuna maka cewa mala'iku suna da girman gaske halittar mala'iku tana da girma musamman ma wato mala'ikun da suke dauke da al'arshin ubangiji suna da girma والملائكه كلهم وتخلقهم عظيم دا ما كان ملائكه gabaki din su halitta su ba ya kankanowa bace amma wannan hadisin yana tabbatar da wato malaika daga cikin masu dauke da al'arshi saboda girman sa in aka ce daga shahamatu udhunihi zuwa kafada tafiyar shekara 700 to daga kafadar kuma kace kana son kaurin sa ko daga kaurin kana son kafar tafiyar shekara nawa kenan kuma fadin kafadar daga nan zuwa ɗaya kafadar ita kuma tafiyar shekara nawa wannan mala'ika ba karamin mala'ika bane wannan yana nuna ma girman mala'ikun ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko inda ka duba tsuntsu sai zai yi ta tafiyar shekara 700 hadha amrun azim wannan al'amari ne mai girma yana nuna girman ainihin wato wannan mala'ika sannan duk da girman wannan mala'ika wato la yusawi shay'an bin nisbati li azamatillah, ba za bai kai komai ba idan kuma ka daidaita shi ko ka nemi ka kwatanta shi bin nisba, kwatanta shi da girman Allah subhanahu wa ta'ala. La yusawi shay'an, ba wani abu shi kuma da zaka iya kamanta shi da girman Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yana daga cikin hamalatul arsh. Ita kuma al-arshin nan dama saqaful makhluqat, ita ce kamar rufi ta halittun Allah gaba daya. Domin kamar yanda ka san rufin gida shine karshen gida, daga shi kuma babu wani abu sai kuma wato sararin samaniya, to haka al-arshi ita ce halitta ta karshe a halittun Allah. Ita ta yi wa duk halittun Allah rumfa, duk wata halitta ta Allah madaukakin sarki tana karkashin al-arshi. To shi kuma Ubangiji subhanahu wataala yana saman al-arshi. Na fata an gane. Wala yaqdiru qadara, wala yuqaddiru qadarahu illa Allah, ba mai iya kaddara maka girman Ubangiji subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala. Na fata an gane. Asadun qal haddathana ar-Rabi' ibn Abdullah al-Basri qala sami'tu al-Hasan yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam masiratu ma bayna hadhihi al-ard ila sama'i ad-dunya 500 amin wa masiratu ma bayna hadhihi as-sama'i ad-dunya ila as-sama'i ath-thaniya masiratu 500 am fa kadhalika ila as-sama'i as-sabi'ati ila al-arsh kama bayna sama'ain. Kafin mu fassara wannan hadisin ko mai magana a kansa, wannan yana nuna shi sa aka ce da ƴan aljanna da ƴan wuta ba a yanayin halittar mu yanda muke rayuwa yanzu za mu rayu ba a cikin gidan aljanna, kamar yanda ƴan wuta ba a irin wannan kankanuwar halittar za su yi rayuwa a gidan wuta ba. Idan har girman mala'ikun Allah madaukakin sarki suna da irin wannan girman, to ka dauka mala'ikun da suke cikin wato suke kula da wuta, suke ainihin wato azabtar da ƴan wuta, in aka ce a wannan girman halittar tamu irin waɗannan manyan mala'ikun za su azabtar da mu, to me za su azabtar? Shi yasa aka ce mu kanmu in za mu shiga aljanna sai an maida mu kamar asalin halittar babanmu Annabi Adam, kamu zira'i 60, sai mutum ya koma zira'i 60, saboda abubuwan da aka tanada a cikin aljanna na kayan alatu, iya wannan bakin naka da dan wannan cikin naka da kaci fulat daya ko fulat daya da rubi zaka ji ya cika, to duk ga kayan alatu nan ya zai da su, kaga da bukatar cikin ka ya zama wata babbar kula. An fahimta? Eh, dan ka dinga nadar kayan arziki ko insha Allah, amin. To saboda haka ƴan aljanna su ma sai halittar mun koma kamar wato kamu 70 halittar Annabi Adam insha Allah ta'ala. To haka ƴan wuta zaka iya ganin wato girman dan wuta, an ce haƙorinsa zai iya kai kamar wato kamar dutsen dala ko goron dutse, haƙorinsa guda daya. To sauran haƙoran fa, to ya girman bakin yake, kan da ya dauki waɗannan haƙoran shi kuma ya girman sa yake, shi kuma gangan jikin da ya dauki irin wannan kan mai irin wannan manyan haƙora shi kuma ya gangan jikin yake. Da kaga yana nuna cewa sai mutum an maida halittarsa yanda za ta yi daidai da azabar wuta din. Sai an maida halittar mutum yanda za ta yi daidai da wannan azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka tsare mu. Isnadi dai duk guda ɗaya ne muke ta karanta har zuwa kan Asad bin Musa. Qala Asad bin Musa yace haddathana Rabi'u bin Abdullah al-Basri, yace Ar-Rabi'u bin Abdullah al-Basri ya ba mu labari. Qala yace sami'tu al-Hasan yaqul, yace naji Hasan al-Basri yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masiratu ma baina hadhihi al-ard ila sama'i ad-dunya, tazarar tafiyar da ke tsakanin wannan kasar ta duniya zuwa sama ta kusa, ita ake kira sama'i ad-dunya, sama ta kusa wannan da kake hangenta sama ta kusa, to daga nan kasa zuwa sama ta kusa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafiyar 500 amin, tafiyar shekara 500 ne. Kana gani kaman kana hango sama nan, kaman da an dan taba tafiya kadan za a kai daga sama kasa zuwa sama'u ad-dunya sama ta kusa, tafiyar shekara 500 ne. Wa masiratu ma baina sama'i ad-dunya ila sama'i ath-thaniya, haka tazarar tafiyar da ke tsakanin sama ta kusa zuwa sama ta biyu masiratu khamsimi'ati am tafiyar shekara 500 ne fakadhalika ila sama'i sabi'a haka kowace sama tsakaninta da samanta tafiyar shekara 500 ne har zuwa ainihin wato sama ta bakwai to daga kuma sama ta bakwai zuwa al'arshi shi ma tafiyar kama baina sama'aini shi kuma kamar tazarar tafiyar sammai guda biyu kaga kamar tafiyar shekara nawa kenan 1000 kuma karka manta daga sama ta bakwai ba al'arshi bace akwai kursiyu sai an tada kursiyu to daga nan kuma zuwa al'arshi tafiyar shekara 1000 wannan abu ne kawai babu imani ne kawai amma zaunawa ka zauna ka yi tunani ma game da nisan tafiyar ma sai kwakwalwarka ta samu matsala ko kawai sai dai ka yi imani kawai kaga kenan daga kawai saman duniya zuwa sama ta bakwai tafiyar shekara 3500 ne tafiya kawai 24 hours ana ta tafiya shekara tafiyar shekara 3500 to kuma gashi an ce daga ita sama ta bakwai zuwa al'arshi tafiyar shekara 1000 ce ita kuma wannan hadithin mausul ne mausulul isnadi sabiq shi ma dai zaka hada shi ne da isnadin da ya gabace shi har zuwa kan Asad ibn Musa na ba ta gane to wannan hadithin shi ma hadisi ne mursal yana daga cikin marasil nawa yana daga cikin marasil na Hasan al-Basri marasil na Hasan al-Basri su kuma ya suke da'ifai ne suna daga cikin mafiya tsananin ainihin wato marasil wajen rauni domin yana daga cikin mursal ne daga cikin marasil na Hasan shi kuma marasilul Hasan al-Basri da'ifa ne duk da cewa hadisin yana da hanyoyi daban-daban yana da wasu hanyoyin daga Hasan daga Abi Huraira marfu'an ma'ana akwai wata hanyar da tazo daga shi Hasan al-Basri shi kuma Hasan al-Basri ya ji daga Abi Huraira shi kuma Abi Huraira ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bi atwala min hadha amma ya fi wannan tsawo an gane ko kamar yanda Imam Tirmidhi ya kawo shi ya ruwaito shi a cikin Jami'i din sa Imam Ahmad a cikin Musnad din sa haka Ibn Abi Asim a cikin As-Sunnah da wasun su dukkanin su ta hanyoyi daban-daban daga Qatada daga Hasan al-Basri amma dai wannan hadisin da muke karantawa da'ifi ne sai dai matanin sa yana da shawahid fil masafati allati baina al-ardi was-sama akwai hadisai shawahid da zasu zama shaida akan sa da suke magana akan tazarar tafiya tsakanin sama wato tsakanin kasa zuwa sama hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin kai al-Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ya ambaci kwatankwacin irin wannan gwargwadon da wannan tazarar tafiyar tsakanin sama da ƙasa cewa tsakanin su tafiyar shekara 500 ne tsakanin kowace sama zuwa saman samanta tafiyar shekara 500 ne wallahu ta'ala ya qul sai kawo ainihin wato wata aya cikin ainihin wato alqur'ani wannan majmu'ul masafati allati baina as-samawat min as-sama'i min as-sama' wal ard 500 wato tafiyar tsakanin sama da ƙasa sama zuwa sama ta ɗaya zuwa ta biyu duk tafiyar shekara 500 ce wa huwa sab'u samawat kuma kaga sammai ne guda bakwai wa kaza baina hawa bainal arshi al masafat sannan tsakanin sama ta bakwai zuwa al arshi nan ma akwai tazarar tafiya an gane ko kaga majmu'uha 50000 sana an ce in ka tattare kaman 50000 sana tafiyar shekara wato nawa 50000 sana tafiyar shekara 50000 min al-arshi ila al-farsh wato daga al-arshi zuwa ainihin wato ila al-arsh min al-arshi ila al-farsh 50000 sana wa baina kulli sama'in wato daga al-arshi zuwa al-farsh min al-farsh ila al-arsh shima 50000 sana shima tafiyar shekara 50000 ne tsakanin kowace sama kuma zuwa saman shi kuma shekara 500 to kaga ka tattara tazarar tafiyar tana da tsawo sosai sannan ranar tashin alkiyama tazulu hadhihi samawat waɗannan samman gabaki ɗayan su zasu wargaje zasu bushe kama tazulu samawat wato tazulu samawat gaba ɗayan samman zasu bushe wala yabqal masafa illa min al-ard ila al-arsh zai rage babu wata tazarar tafiya duk an rushe samman yanzu tazarar tafiya za ta zamanto daga ƙasa ne ila al-arshi zuwa al'arshi 50,000 sana, kaga shekara ainihin wato 100 nawa kenan, 500, shekara 50,000 kai, shekara 50,000. A cikin wannan hadisin akwai tabbatar da al'arshi shi ba, kuma ana tabbatar da cewa al'arshin nan tana saman halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Kuma ita ce take zama kamar rufi na ainihin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala fawqa al'arsh, shi kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana can saman al'arshin. Wa hadha huwa wajhu dilalati al-mu'allif, wannan ita ce fuskar da mawallafin littafin Ibn Abi Zamanin yake so ya nuna. Shi yasa ya kawo waɗannan hadisan, duk da cewa suna da rauni ta fuskar isnadi, amma yana so ya tabbatar da cewa akwai al'arshi. Al'arshi gaskiya ce, kuma sannan ita ce halitta ta ƙoli-ƙoli ta ƙarshe daga cikin halittun Ubangiji. Daga kanta babu wata halitta, ita ce kamar rumfa ko rufi ga halittun Allah gabaki ɗaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kuma yana saman ainihin wato al'arshi. An gane ko? To ina ganin wannan shine ƙarshen wannan babin. Za mu shiga kuma bayani game da imani da kursiyu. Yanzu mun ji al'arshi, to kuma ga magana kursiyu. To ina ganin mu tashi a kanta don ya zama karatun ya shiga cikin darasi guda. Insha Allah sai mu tashi kan maganar imani da kursiyun Ubangiji. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.